Jiya mun kai ƙarshen muƙaddama wadda Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ya rubuta ko abinda muka karanto duk muƙaddama ta Uthaymin sharhu muqaddimati ibn Taymiyyah to zai sharhi ga muqaddama ta shi Sheikhul Islam muqaddamar da yayi to ga ta nan zai ayi mata sharhi qaulul muallifi maganar shi muwallafin littafin rahimahullah Allah shi mai rahama wane ne muwallafin littafi anan ibn Taymiyyah don littafi ne ne za a wa sharhi duk inda ka ji ya ce muallifi to ibn Taymiyyah kenan wanda ya wallafa littafi shi mai sharhi ne shi kuma ya an kata sai a ce qala sharihu kaza to maganar muwallafin littafin Allah shi mai rahama da yace bismillahir rahmanir rahim asharhu ga sharhi al bida'atu bil basmala farawa da basmala hiya sha'anu jami'il muallifin shine sha'anin duk muwallafa duk wanda ya tashi wallafa in qasida ce in littafi ne in ma takarda ce zaka rubutawa dai to abinda as-sunna a fara da bismillah iktida'an bi kitabillahi saboda koyi da littafin Allah haythu yayin da anzala al-basmala Allah ya saukar da basmala fiftida'a kulli suratin ga farkon kowace sura in bancin suratul tauba kaga ashe yana nuna mana duk abinda za a farawa to a fara da bismillah wastinadan da kuma dogara ila sunnatin rasuli zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rubuta kaddu musamman zuwa ga sarakunan kafirai yana kiransu ga kowace takarda da bismillahir rahmanir rahim annabi ke bude ta a gani don haka wanda duk zai rubuta kadda ya fara da bismillahir rahmanir rahim wai irabul basmala to ya za il irabin basmala li irabi harkan nahwu kenan ko ya mi al irabin basmala wai irabul basmala li irabin basmala wa ma'anaha da kuma ma'anarta takallama fihi nasu mutane su wane ne annasu anan malamai ma dalla malamai sun yi maganganu game da shi kathiran magana mai yawa sun yi maganganu masu yawa game da li'irabin basmala da kuma ma'anarta wa fi muta'alliqiha da kuma gami ake rata ya ba'un din nan bismillahir rahmanir rahim gami za a rata ya ba'un din nan duk an yi maganganu masu yawa game da su wa ahsanu ma yuqalu fi zalika mafi kyawun abinda an kace game da haka annaha cewa ita ba'un din nan ta bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai to da sunan Allah ake yin me dole akwai wani abu da ba'un din nan take ta'alluki da shi eh kaga in karatu za kai sai ka ce zan fara karatu da sunan Allah mai rahama mai jin kai ɗan abinci zaka ce zan ci abinci da sunan Allah. Ɗan hawan dabba zaka yi zan hawan dabban nan da sunan Allah. To kaga ya dan abinda za a rata ya ba wa dinan ta bismillah da shi ya danganta ga abinda zaka yi. Eh? To yace ina yake? Annaha muta'allaqatun bi fi'lin mahdhufin. Ita ba'un dinan ta bismillahir rahmanir rahim. Tana ta'alluki ne da fi'ili wanda an ka shafi akwai wani fi'ili wanda an ka shafi muta'akhirin kuma wanda zai zo daga ƙarshe fi'ilin kaga wasu sun an yi sabani shin da fi'ili ba'un din nan ke ta'alluki ko da ismi to shi ya rinja yadda ba'un din nan ta bismillah tana ta'alluki ne da fi'ili sannan to in fi'ili ne ma in ismi shin da farko ya kamata ya zo ko da baya ya rinja yadda cewa daga baya ya kamata ya so za ku ji dalili dai muna tare annaha cewa ita ba'un dinan ta bismillahir rahmanir rahim muta'allaqatun wadda ake ratayawa ce bi fi'lin mahdhufin da wani fi'ili wanda an ka shafe muta'akhirin kuma wanda zai zo daga ƙarshe da ƙarshe ya kamata ya zo ba da farko ba munasibin lil maqami wanda adda munasaba da matsayin abinda zaka yi abinda kace ma bismillahir rahmanir rahim saboda shi fa idza qaddamtaha in ka gabatar da basmala bayna yaday al-akal gabanin cin abinci in abinci zaka ci ba an neme ambaci sunan Allah ba to akan cin abinci zaka yin basmala yakunu taqdiru qaddarawa zai kasance bismillahi akulu kaga bismillahi akulu kaga akulu fi'ili ne kaga yanzu an yi an allaka ba'un din nan da akulu eh da fi'ili sannan kuma fi'ilin kaga yazo da ƙarshe bai ce akulu bi bismillah ba an ka fara gabatar da shi sai an ka bar shi da ƙarshe muna tare wa bayna yadayil qira'a in kuma gabanin ka fara karatu in karatu ne za kai an sunnanta ayi basmala kafin a fara karatu ko yakunu taqdiru qaddarawa zai kasance bismillahi aqra'u da suna Allah zan yi karatu kaga ba'un dinin ta bismillah ta yi ta'alluki da fi'ili aqra'u sannan fi'ilin kuma an bai bashi da ƙarshe baka ce aqra'u bi bismillah ba an ka hazo da shi da farko to don me da an ka bashi da ƙarshe fi'ilin ya hake a bashi da ko wadannan ce da farko za a sa shi amma shi kaga ya rija da ƙarshe za a ba zai kawo daluluwa ne nuqaddiruhu fi'lan kaga abinda dai ba'un dinin ta bismillahir rahmanir take ta'alluki da za mu kaddara shi fi'ili ne ba ismi ba la'anna al-asla domin abinda asali fil amali ga aiki al-af'alu fi'illa duk abinda a aiki to abinda a asali a sa mai fi'ili lal asma'u ba sunaye ba wala hadha saboda hakan ga kanatil af'alu fi'illai sun kasance ta amalu suna aiki bila shartin ba tare da wani sharadi ba wal asma amma sunaye la ta'malu ba su aiki illa bi shartin sai da sharadi la'anna al'amala domin aiki asla asali ne fil af'ali ga ayyuka faru'un amma reshe ne fil asma'i ga sunaye wa nuqaddiruhu sannan to shi fi'ilin ne yanzu mun ji cewa ba'un ta bismillah tana ta'alluki ne da fi'ili ba da ismi ba ko to wa nuqaddiruhu za mu kaddara shi fi'ilin nan da ba'un ta bismillah take ta'alluki da shi muna kaddara shi muta'akhiran zai zo da ƙarshe a bashi sai da ƙarshe ba a fara da shi ba ba a cewa aqra'u bi bismillah sai dai kace bismillah aqra'u don me li fa'idatain saboda fa'idoji guda biyu ya kamata a bar fi'ilin nan sai da ƙarshe al'ula fa'ida ta farko al-hasaru in ka bashi sai da ƙarshe yana fa'idantar da hasari takaita magana in ka ce bismillah aqra'u kenan da sunan Allah kawai nake karatu amma in ka ce aqra'u bismillah ina karatu da sunan Allah kuma ina yi haka da sunan wani wanda ba Allah babu hasari muna tare to yace fa'ida ta farko shine in an ka bashi har da ƙarshe yana fa'idantar da hasari la'anna taqdimal ma'mul domin gabatar da ma'muli alal amil akan amili yafidul hasari yana fa'idantar da takaita magana fa yakunu sai ya kasance bismillah aqra'u bi manzilati yana matsayin la aqra'u bani karatu illa bismillah sai da sunan Allah kawai sabane in kace aqra'u bi bismillah bai fa'idantar da hasari ba muna tare asani a fa'ida ta biyu da tassa ake barin fi'ilin nan har da ƙarshe tayammunan domin nema albarka bil bida'ati da farawa bismillah da sunan Allah subhanahu wataala in kace aqra'u kaga da shi ka fara amma in kace bismillah kaga da sunan Allah ka fara sannan aikin ka yazo daga baya domin tabarruki nema albarka da sunan Allah wa nuqaddiruhu kuma za mu kaddara shi khasan kebantacce la'anna al-khas domin kebantaccen abu adallu yafi zama dalili alal maqsud yafi kafa dalili alal maqsud akan manhamin al-am daga abin da yazo am gaman me idh domin min al-mumkin yana cikin abin da ke yiwa an aqula in ce at-taqdiru bismillah abtadi'u da sunan Allah nake farawa lakin bismillah abtadi sai dai cewa da sunan Allah nake fara la ta dullu ba ta nuni alla ta ayyinal maqsud akan ayyana abinda ake nufi da sunan Allah nake farawa to kaga har yanzu dai baka faɗi abin kake fara me amma in kace da sunan Allah nake karatu to yanzu kai takhasisin abinda zaka yi da sunan Allah nake cin abinci kai takhasisin abinda zaka yi da sunan Allah nake sallah kai takhasisi amma in kace da sunan Allah nake farawa kaga ka zo da shi umuman kake fara me ko mina iya shigowa don haka ga takhasisi nai yafi kuma bisa ga bari ne shi fi'ilin nan ayi takhasisi ne a ayyana shi yafi a bashi umuman muna tare lakin bismillah aqra sai dai in kace bismillah aqra khasun kaga nan kai takhasisi ka fadi abinda zaka yi me zaka yi karatu amma in kace bismillah abtadi da sunan Allah nake farawa kaga komi kake fara me kaga baka ayyana ba ka zo da shi umuman wal khas kebance abu adallu yafi kafa dalili alal ma'ana akan ma'ana min al'am bisa ga azo da shi umuman to sai Allahu shi Allahun da bismillah shi Allahin nan alamun suna ne ala nafsillahi ta'ala akan zatin Allah Allahu alama ala zati shine suna na Allah Allahu wa baqil asma'i sauran sunaye duka ar-rahman ar-rahim al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu hazzuwa as-saburu da sauran waɗannan asma'u sifati ake kira sifofi ne ar-rahman mai rahama mai jin kai mai arzittawa mai tausayi mai gafara kaga ba suna bane sifa ce wani Allahu mai rahama wani Allahu mai jin kai wani Allahu mai arzuta kaga sadda an kace mai kaza sifa ce aka faɗi shi yasa Allahu shine suna Allah sauran sunaye duka asma'u sifati ne muna tare to shine yace Allahu Allahu alamun suna ne alam suna suna ne ala nafsillahi ta'ala akan zatin Allah madaukakin sarki wala yasamma bihi gairu duk duniya ba wanda ake kira Allahu hal ta'lamu lahu samia kaji mutun ya samu kai ne Allahu yanzu Allah na halaka shi wa ma'ana to me ma'anar Allahu ai al-ma'lufu abin bauta ai al-ma'budu abin bauta mahabbatan akan soyayya wa ta'ziman da kuma girmamawa wa huwa mushtaqun shi wannan suna Allahu mushtaqun ne alal qaulir rajih akan zance mafi rinjaye liqaulihi ta'ala domin fadar Allah madaukakin sarki da yace wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi Allah shine Allah cikin samai da kuma cikin kasai me ma'ana shine Allah shine abin bautawa cikin samai da cikin kasai ya alamu sirrakum wa jaharakum yana sani da asirinku da kuma bayyanenku fa inna fis samawati cikin kalma as-samawati da tazo cikin ayat huwa Allahu fis samawati to samawati muta'alliqun tana ta'alluki ne bilafdil jalala da wannan suna Allahu shine ismul jalala ya'ani yana nihin wa huwa al-ma'lufu shi Allah shine abin bauta ma ay al-ma'budu abin bauta ma fis samawati cikin samai wa fil ardi kuma cikin kasai sai ar-rahman bismillahi ar-rahman ko fa huwa abinda amma anar rahman shi dhur rahmatil wasi'a ma'abuci rahama ci yalwatatta wadda bata da iyaka shine rahman la'anna wazna domin mizani au siga ta koko siga da malaman tasrifi ke amfani da ita siga ta fa'alan duk kalma da tazo ala wazni aw ala siga ta fa'alan kama ar-rahman kaga tazo ala wazni fa'alan fil lugatil arabiyya ga lugar larabci tadullu tana nuni alla sa'a akan yalwa abul imtila'i da kuma cikatai siga ta fa'alan wanda ar-rahman tazo akan ta tana nuni akan cika abu da kuma yalwatai kama yuqalu kama yadda ake cewa rajulun gadaban ka gadaban ala wazni fa'alan in anka ce rajulun gadaban me ake nufi idam tala gadaban in ya cika da hushi shi yasa cikin hadisai duk wanda ya aikata kaza yalqallahu huwa alaihi gadaban in kace zai hadu da Allah Allah na hushi gare shi baka fassara ba gadaban yana cike da hushi da shi mizani na fa'alan yana nuna yalwa abu da kuma cikatai muna tare don haka kenan ar-rahman wanda adda cikakkiyar rahama mai cikakkiyar rahama mai yalwatattar rahama wanda ta kunshi musulmi da kafiri me ya zamanta yalwatatta babu wanda anka kauce ga rahama tai ta duniya babu wanda anka kebe ga rahama tai ta duniya ta yalwace komi da musulmi da kafiri da mai da'a da wanda ya saba mai duka yana zuba rahama tai gare su nan duniya kenan ar-rahim kuma ismun yadullu alal fi'li suna ne wanda ke nuni akan fi'li fa huwa ala wazni fa'il kaga rahim yazo akan mizani na fa'il bi ma'ana fa'il amma yana da ma'ana fa'il fa huwa dallu alal fi'li don haka yana nuni akan aiki kaga ar-rahim kuma daga cikin abin da yake fa'idan tasawa da fa'ilun da fa'ulun duka abin ga sigogi ne na mubalaga shi yamman ce bai kawo ba so yana fa'idantar da mubalaga isa matuka fa irrahim kaga mai wanda ya isa matuka ne ga jinkayi amma shi jinkayi ne bai yalauci kowa ba gawa ga mu'minai kaga rahmaniya ita nan duniya ake yanta kowa yana iya shigowa da kafiri da musulmi amma rahimiya sai gobe kiyama ita ke banta ga mu'minai kawai Allah ya sa mu cike amen fa yajtami'u min ar-rahmanir rahim don haka in anka hade su ga ar-rahman ga manniyar rahama wanda ake yi nan duniya sannan ar-rahim ke bantacciyar rahama wanda ake yi ga bayi ne mu'minai gobe kiyama to in anka hade su anna suna fa'idantar da anna rahmatullahi cewa rahmar Allah wasi'atun yalwatatta ce wa anna hawasilatun ilal khalqi kuma mai saduwa ce zuwa ga halittu duka wa hadha huwa ma umma ilayhi ba'duhum wannan shine abinda wani malami yayi ishara ima'i ishara aw ma ilayhi ishara zuwa gare shi ba'lo wani malami bi qawlihi da zance ne da yace ar-rahman rahmatun amma kalmar rahman kira Allah ar-rahma mai rahama rahmatun amma rahama ce ga manmiya ta hada kowa da musulmi da kafiri da fari da baki da mai da'a da mai sabo warrahim amma kalmar rahim rahmatun khassatun bil mu'minina rahama ce wanda take banta ga mu'minai yaushe zai yi musu ita gobe kiyama wallan ma kanar rahmatul lahi lokacin da rahama Allah ta kasance lil kafiri ga kafiri rahmatun khassa ko rahama ce ke bantacciya fi duniya faqad ga duniya kawai rahmaniya ita nan duniya kawai za ta amfani faka annaha la rahmatu lahu to kamar dai ita babu rahama gare su duk abinda anka ce nan duniya dai za a yi mashi ai bai kai ga abinda za a yi ma gobe kiyama ba don duk abinda anka yi ma duniya yana da iyaka la'annahum fil akhirati domin su a lahira su kafin rai yaqulu ta'ala lawan Allah zai ce musu idza sa'alullahi in sun roki Allah an yukhrijahum minan nari ya fitar da su daga wuta watawassalu ilallahi ta'ala sun kai tawassuli zuwa ga Allah madaukaki bi rububiyyati da rububiyyati rabbana kaga tawassuli ne ko wa tarafihim da kuma furucin su ala anfusihim akan kawunan su sun kace rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimuna ya ubangijinmu kaga sun kai tawassuli da rububiyya rabbana ya ubangijinmu akhrijna minha ka fitar da mu daga wutar ga fa in udna in mun saki koma ga saba ma fa inna zalimun mun yadda mu azalumai ne duk abinda akai muna ayi muna ya kamata a tausaya musu ai ko tunda da ji kasan sun ga labaita to fala tudrikuhumur rahama nan rahama ba za ta riske su ba Allah ba zai yi musu rahama ba bal yudrikuhumul adl adalcin Allah shi zai riske su fa yaqulu Allah azza wa jalla lahum sai Allah ya ce musu ikhsa'u fiya ku kaskanta ciki wala tukallu ka ku sake min magana an tausaya musu wato don haka kaga kenan su kahirai iyakar rahama sunan duniya amma lahira ba za a tausaya musu ba mu za a tausaya ba gobe kiyama to sai mu tsaya nan ko yanzu kaga ni wurin li'irabi ya canye bayani ne da li'irabi maimakon ya kawo muna ma'anar rahmanir bismillahir rahmanir da kuma fa'idojinta ai sun hili li'irabin muhimmanci to Allah shi yafe mishi inda ya kawo muna ma'anarta na hakikani sannan da fa'idojinta wuraren da ya awajibi ayata da wuraren da an mustahabbi ayata to ya hili li'irabi to qawluhu alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida haka dai gaba zai kawo wa yana bayani to Allah ya taimaka muna to sai an daddaka a rinka daddakawa Allah ya sa mana albarka ga abin da muka karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na da